gwamnan jihar Kwara Alhaji Abdul Fatah Ahmed ya ce in banda wajen wasar kwallon kafa dukkan ƴan Najeriya kawunan su rarrabe suke. Gwamna Abdul Fatah Ahmed, wanda sakataren gwamnatin jihar Kwara Alhaji Isiyaka Sola Gold ya wakilta, ya furta hakan ne a wajen lacar shikar Najeriya shekaru 55 da samun ƴancin kai da kungiyar ƴan jarida ta jihar Oyo ta shirya a hedkwatar ƴan jarida dake Iyaganku Ibadan a jiya Alhamis.
National team. When Nigerians come together as one, I am not think of any other moment in our national life where we self-identify members of one nation.
Gwamna Abdul Fatah Ahmed ya ce in banda lokacin wasar kwallon kafa da club din Najeriya zai buga da wata ƙasa, bai ga lokacin da ƴan Najeriya za su zama ɗaya ba, kuma ba zai ce akwai wani lokacin da ƴan Najeriya za su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ba, ko kuma su yi tunanin cewa ƙasar su ɗaya.
I don't want to mention names. You will recall that one of the presidents that ruled this country in the past was so more concerned about people from that region in the administration of.
Gwamnan na jihar Kwara ya ce baya son ya kama sunan wani mutum, amma ana iya tunawa cewa ɗaya daga cikin tsofaffin shugabannin ƙasar nan ya baiwa yankin sa fifiko a wajen mulki a lokacin da yake mulkin.
Except in football, when we have a football match, a match involving between Nigeria and any other country, we will never remember whether somebody is an Igbo or Yoruba. Everybody will say no. Nigeria will be in our mind. Everybody will be jubilating. Free one at the end of the match. This allows our man to be.
Gwamna Ahmed ya ce sai a wajen wasar kwallo idan muna wasa da wata ƙasa a lokacin ne ba wanda zai ce shi Ibo ne, Bayarbe ne, ko Bahaushe ne, kowa dai yana kokarin cewa a sami nasara. Gwamnan na jihar Kwara ya ce irin waɗannan halaye suna yin illa ga zamantakewa da cigaban ƙasar nan. Ya buƙaci ƴan Najeriya da su haɗa kai da juna ba tare da la'akari da ƙabila, lardi, yanki, ko addini ba, domin ɗorewar zaman lafiya da cigaban ƙasa. Kungiyar ƴan jarida ta jihar Oyo dai ta kare ma gwamna Abdul Fatah Ahmed da Vanguard of Democracy, wato dandamalin demokradiyya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.